da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa da ma'amala. A yau za mu yi magana ne akan wasan da ke tsakanin Kanawa da Zazzagawa. Kiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masanin tarihi a zauren namu, inda ya fayyace mana yadda wasan Kanawa da Zazzagawa ya samu asali. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamarmu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana, wanda a yau zai fayyace mana tarihin asalin wasan Kanawa da Zazzagawa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Abdullahi Garba, Imam Tijan Wuzurci, mai karanta wa a kwalejin shari'a da sha'anin addinin musulunci ta Amiri Kano, wato Kano Amiri Kano College of Islamic and Legal Studies Kano.
To shin ina wasanni tsakanin kabilu ya samo asali? Alal misali kamar tsakanin Kanawa da Zazzagawa, a bamu labari yaya aka yi ya faru, wani irin
wasanni? To musamman dai shi kamar wasan da yake tsakanin Kanawa da kuma Zazzagawa, wasa ne wanda yake yayi suna, ya shahara sosai. To akwai wato ra'ayin masana guda uku. Akwai wanda suke cewa asalin faruwar wasan da yake tsakanin Zazzaga da Kanawa shine yaki ne sabbaba. Wato akwai wanda suke cewa kuma wasa ne irin wato misali wasan dan kani amma dan wa da dan kanwa, misali
ma'aurata ya shiga tsakani,
yawa na tauba shi da ake cewa, wato dan yewa da dan kani ko dan wa da yar kani, ko haka ai ana wasa. To wannan guda uku kenan. Akwai kuma wanda suke ganin wasan kaka da jikai, wato Kanawa
samu asali.
Wai akwai wanda suke daukan cewa Ibrahim Dabo sarki na biyu a lokacin Fulani bayan sarki Sulaimanu a Kano, to kuma sarki Muhammad Ibrahim Dabo, to ana su suna daukan cewa bazazzage ne, saboda ka sai suke daukan tunda shi bazazzage ne. To lallai tunda sarki uba ne ga talakawansa, to ashe yan Kano sun zama su ma wato jikokin Zazzagawa, tunda babansu Ibrahim Dabo din Zazzagawa a fadarsu. To masu maganar yaki dan masani yana ciki, Allah ya ji kansa, dan masani Kano mai tama Suleko, wato 1993 sai ya magana ya ce, wato karfi aka samu yazo daya tsakanin Kana Zazzau da kuma Kano. To sai zama da cewa da yake cewa fadan da yafi karfin ka kamar yadda shi wasa, to haka abin ya kasance tsakanin Kanawa da Zazzagawa, kowanne yana jin kansa. To saboda haka sai zama da cewa aka daina yakin ma aka dawo ana wasa. To shi kuma Muhammad Balaraba Umar, ana ce masa MB Umar, shi kuma malami a jami'ar Bayar, Allah ya masa rasuwa, a 1990 a makon Hausa ya ce da wato ana samun yaƙi tsakanin wato misali ƙarasashen Hausa domin su bunƙasa wato misali mulkin su kin san wancan lokacin kawai in sarki ya bunkasa kawai sai je afka wata wannan wata daula ko kuma wani gari kawai ya shigo da shi cikin sa ya fada da wannan sa ya fada da daular sa ko kuma ya fada kasar sa ko mulkin sa to sai zama ne cewa wato zazzauta yi wani kasu ta yi wata kasaita ta inda idan za ta je gurin mutum ta yake shi ba ta da buƙatar ta biyo ta bayan fage ko kuma a ganta kawai buga ta a sai ta gaya maka ta turo wakili cewa garin kaza za mu zo gurin ku lokaci kaza mu yake ku ki ga aika sai ta kai ga sai inda ai zaki inda ake ji ana wani lokaci asiri ko an afko to in sun kai ka sai ta da in za su je gurin ka ba su da buƙatar koye boye kawai sai su turo maka cewa ga mun zuwa to sai suka turo kanawa cewa ga sunan tafi a wani lokaci kenan to kana sai suka ce su ba za su yi zazzau ba amma abin da suke so da ita shine sun ba ta wannan gari da ake cewa faki sai ya zama kamar fansa ga yakin saboda haka su ba su yake su to wai sai aka ce wato wannan shine asalin wato misali zancen wasan nasu na cewa sun kasa kuma da hajiya sun ba da fansa to wasu kuma sun suke cewa ai daga baya sai ya zama na cewa yakin ya ci gaba ana ta yi tsakanin Kano da Zazzau wani lokacin Kano su samu nasara akan Zazzagawa Zazzagawa wani lokacin su samu nasara akan Kanawa to dai da tafiya ta yi nisa sai aka ga kawai tunda ba wanda yake ci kuwa da an kasa samun waye ubangida sai abin kuma ya zarce ya zama wasa saboda sai kana su rike wa Zazzagawa wasa akan cewa su sune iyayen gidansu su kuma su rike wa Kanawa wasa akan cewa sune iyayen gidansu to kin ga wannan janibin yaki kenan to akwai wanda suke magana tauba shi din nan wato misali wannan dan ya da yar dan ya da dan madala yawa ko dai namiji dai da mace wanda za a samu dai wannan sun ta hada iyaye to wannan kuma wannan namiji ne wannan mace to ana yin wasa to an ce wai lokacin bayan zuwan Sheikh Usmanu dan fodi Allah ya kara masa yadda sai zamana wato sarkin Kano a wannan lokacin sai ya aurawa wato dan sarki wato misali dan sarkin Zazzau ya misali anan Kano sai aka dauki yarinya dan sarki a gidan sarki sai aka bawo dan sarkin Zazzau yawa ai kinga anan yawa an samu ga dan mace da kuma ga namiji a can to sai zamana sarki na Kano da ya kai yarinya na S tasa Zazzau sai kuma ya hada mata da gara kasitacciya sai kuma ya kara daukan garin faki a wannan ruwayar sai ba ya tasa
da
a cikin gara ice ga tanan da mutan garin da wai ta je suna son za su sha nono su rika amfani da shanin da suke gurin planin faki da saboda sai aka tafi da faki ita ma matsayin wato gara to a wannan lokacin zaman da ita wannan yarinya ta yi ta sarki yau da dan sarkin Zazzau Allah sai ya albarkaci wato auren nasu sai aka rika haihuwa ƴaƴa mata da ƴaƴa maza to sai zama idan ƴaƴa matan sun taho kan ganin dangin uwar mahaifiyarsu to su kuma waɗanda ƴan uwansu suke kamar wato maza ne nan sai su rika wasa da su su ma idan mazan can sun zo za su ga dangin uwarsu su mata ta su ma to wai wannan shine abin da ya sabbaba kenan kin ga anan gurin an samu wato ruwaya guda fiye yawa ta wancan wasa wannan kuma na yaki yawa to shi kuma wancan na uku ko ruwaya ta uku ita ce akan cewa wasan kaka da jika ne domin ko yanzu zaki ga an samu kaka da jika zaki mutum ma sai ke jira cewa kai wai ni kakan ka ne ne inka ana dan zole yawa to sai zama ne su a tunanin su masu wannan ra'ayin wato Ibrahim Dabo wanda yake shine sarki na biyu a Fulani bayan sarki Sulaiman to sai zama ne a masu wannan ra'ayin suna ganin cewa asalin sa mutumin kwasallo ne wato na Zaria saboda haka wuce ga can yaro ya zo Kano ya zauna a Kano har samu abin da ya samu na sarauta to shi yadda magana ta tabbata cewa Ibrahim Dabo asalin sa Bafulatinin Shundi ne a Sokoto to amma wato ya kuma yaran dalibin Sheikh Usman ne Sheikh Usman dan fodi da mai jihadi to sai zama da cewa shi babba ya zama babban malami to sai ya bar Sokoto shi wannan shi Ibrahim Dabo sai ya tafi gurin wani babban malami ana ce masa Malam Muhammad na Lakwaje sai ya zauna a Lakwaje din to da ya zauna a Lakwaje to dama ya tafi da dalibai ya tafi da dabbobi ya tafi da bayi dai masu yawa to da ya zauna a can ya dan jima sai kuma yi bukaci wato misali ya bar Lakwaje din to sai to eh wai ya bar ta da Lakwaje misali ake san ya danganta in ka je sai kuma tashin inda ya same ka wani lokaci sai ka ji kuma kana so ka bar gurin to saboda ka sai baro Lakwaje sai ya taho wato misali wannan kusalle din wata take a gabas da a gabas a wannan Zaria sai ya zauna anan anan ya ci gaba da karantawa ya ci gaba da wato al'amuransa to kuma daga baya sai tunanin yana so yaje aikin haji to sai ya baro kusalle din nan sai ya taho wato misali zai tafi aikin haji to shine biyu ta wannan kwalle dangura to anan kwalle dangura ya zauna har ya ci gaba da karantawa to kuma daga nan ya ƙara so kan to sarki Sulaiman tun da dama shi ma fulatani ne sannan kuma malami ne to ya ji dadin ganin Ibrahim Dabo tun da malami da malami sun hadu ai kinga abin ne ma ya samu to saboda sai suka zama wato sarki Sulaiman ya aminta da sarki Ibrahim Dabo har ma yana sashi a cikin wasu al'amura waɗanda suka shafi wato suka shafi mulkin Kano din to har daga baya ma ya rika sashi na yin limanci to daga baya bayan rasuwa sai Allah ya wa sarki Sulaiman rasuwa to da aka Allah ya masa rasuwa sai aka ce to tun daga sarki Ibrahim Dabo ai shi ake sawa yana limanci kuma a wannan lokacin akwai abin da suke cewa wato amiruku imamukum amirukum wato limamuku shine sarkinku to shike sai aka ce to abin da ya kamata illa a mai da sarki Ibrahim Dabo ya mai gurbin sarki Sulaiman to saboda sai sarki Ibrahim Dabo ya zama sarkin Kano to aka tura Sokoto akan a tabbatar tunda kin ga a wannan lokacin Sokoto ai anan sarkin musulmi yake to saboda sai aka tabbatar da Ibrahim Dabo ya zama shine sarkin Kano to waɗancan isa kota zazzagawa su a tunaninsu zaman da shi Muhammad Ibrahim Dabi a Kwasallu to su sun dauka ana kafi Ibrahim Dabi
sun dauka
dan sanne ya baro wata ke ya baro Kwasallu din ya zo Kano ya zauna har ya zama abin da ya zama to su a gurin su tunda Ibrahim Dabi dan su ne to Kanawa ma sun zama ƴaƴan su to tunda jikokin su afwan tunda baban Kanawa dan su ne to kuma Kana sun zama jikokin su to saboda haka sai suke yin wasa a ayin wato wasan jika da kaka
haka
na'am
sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe da fatan dai kuna jin dadin shirin kuma da fatan dai kuna amfana bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar
To shin wasanni wani irin wasanni ne? Akan wuce gona da iri ko kuwa akwai kowane irin wasa za a iya ko kuwa akwai?
Wato sai zama da cewa wasan da su wato wasanni da barkwanci wanda kuma yake da ban sha'awa yanda su wato misali kamar shi wato misali wani malami nan malam mai kware wato ko shi kware da aboki birminta wato malam Abdulrauf wato misali tukur yace wasan da ke gudana tsakanin kana da zazzagawa wasa ne mai dadin sauraro da kuma sha'awa a duk lokacin da suke yin sa wato zan suna gudanar da shi ne wato da annashiwa da takalar juna da kuma barkwanci da fadin fada duk inda suka hada da juna zaka samu su ne wa juna gurin ragwanci ko kuma tsoro ko kuma misali su abuta misali su ce mu ku bayin mu ne mu bayin mu iyaye gidan ku ne haka suna yin irin wannan wani lokaci kuma zaka ji suna yi wa juna wato gurin rashin wayo ko wuta ko fuskar ta wayawanci misali to wai aka ce wai akwai lokacin wai da Bakano wai ya ture Esther ta siyo masa gida za a sa a taushe yarinya da tabi sai hatsari ya samu sai ta fada rijiya to ta fada rijiya sai wani ya zo ki ga uban yarinyar cewa wanci fa ta fada rijiya sai ki ce hadda gyadar to sai shi wannan mutum ya ga ana magana yarinyar rai ana kai kana magana gida sai ya ce idan aka yi taushe kai ba zaka ci ba goma ba wai ai kai ma zaka ci taushe in an yi in ji uba ake to wato ana so an nuna ma wai ba kano wuta ce da shi amma ya ma fi daukan ma jada ma ko taushe fiye da ɗansa to wannan kina kin ga zazzaga suke wahausa kanawa irin wannan to akwai kuma inda suke ba da labari su kuma kanawa suka ce akwai lokacin da kanawa suka kai wa zazzaga yaki aka je aka kai musu hari saboda haka sai aka kiwaye zazzaga ya zama na cewa sannan sai inda za su sa kansu saboda haka sai suka je wani katin dutse anan ita zazzaga sai suka hau sama dutse to suka hau wannan dutsen sai ya zama sai kanawa suka zo suka kiwaye dutsen sai wani irin bayan sarki din na irin wato da ake cewa wannan da Allah soku wato soku yan sarki wai masu bandari a fada sai zagaya sai je samu sarki kan sai ya ce masa yalla ba ina so a bani dama in yi wani abu wanda duk lokacin da muka tuno wato za a yi dariya a fada sai ya ce an baka dama saboda sai ya je sai ya ce wa su wayannan kanawa din sai ya ce ku ciccire kayanku ku yi kamar gammu kamar za ku dauki kaya to ku je ku cusa kanku a ƙasa kamar za ku dauki wake za ku dauki dutsa da fasu zazzagan su take sai su kanawa suka yaka sai suka je suka cusa kansu a ƙasa za su ci dutsa sai shi wannan makadi da sauran makada kuma sai suke cewa za mu dauke ku fa mu kai ku Kano za mu dauko dai yau sai suke ku dauke su ku kai su Kano ku dauke su ku kai su Kano to su kuma sai su karkace wa ƴan uwansu za su daukawa marfa wai za su dauke su fa to sai su karkace ruwa ɗaya bayan ɗaya ana kama su to shi ne kin ga ai wannan suce sun ya kija ai dai da marfa su sun akan cewa wawaye ne Barcelona to su ma kuma gashi a wannan janibin ya za a yi irin yawan a cira shi ya ciccide
dutse da ku
ai ba zai yiwu ba kin gani to kuma har ma kana suna cewa wai da ka tashi za a ci zariya da yaki da tura suka zo ai ba ai fada da yaki harbi ba kawai zo aka samu cikunan dinki aka kewaye aka gindaya kofar garin zazzauna aka ce ai ta takawa sai ke gigir ake digigir ne su dake suka ta yaki harbi ake saboda ta suka fita a guje aka bi su aka
suka fita kanawa
zazzaga wai su zazzagawan ai ce aka yi wa turawa kawai ke yadda za ku karku su turawa kai sai suka ce kar a yaki a je a samu cikunan dinki tunda ai gigir dinki a wancan lokacin ai sabo ne don Hausa ai da hannu ake dinki da Allah da Zariya allura musamman ma kin ga dinki ake magana Zariya ai gurungus to sai yazo sai suka ce to shikenan ake a samu guri a samu kifin dinki a tattaka babu dinki sai zama kamar rarar bindiga tun da masu ba sanin bindiga suka yi sai karkar dinin sai duk suka gudu aka bi su aka kakkama su kuma aka wato misali ci ta zariyar da yake to wannan kin ga kenan dangane da wato wasan kanawa za ki ga ko da mota aka shiga ko kuma aka ga wannan da ya tabbatar da shi wannan Bakano ne ko kuma ba zazzagi to fa wato alƙayi kenan har a zo wajen da za a rabu to irin abubuwan da zazzagawa suke gaggayawa kanawa wato misali a wasa ya hada da Bakano Bakar Ridi wato wai a kaska a sallada wato shi bazazzage yana ganin an kashe Bakano ma wato kamar lada
Allah ya samu lada
yo wuya ce Bakano wato misali da safa malam da rana kuma dillahi yawa da daddar kuma ba san irin ka ba kuma suna cewa Bakano mai bacci da ido daya wato da ido daya Bakano yake bacci baya rufe ido ya bacci a tsaye sai na garin ka goma sunan ka goma wato duk inda Bakano yaje wato sunan sa wato daban yake baya faɗa sunan sa na gaskiya kin gona ya nuna cewa kenan ba da gaskiya yake ba ko yawa suna cewa wai hannu na gaisuwa kafa na sata wato in saboda shi sun tana zargin kanawa da fata yawa ku wuni ku kwana wato sali kuna yawo a gari amma ba a ga kafar ku ba wai Bakano ba a ganin kafarsa ya kwana yayin yana ta yau amma ba a ganin kafarsa yawa wato sali suna cewa na Fatsuma ka saba da mari wato wai saboda yawa suna ce masa ziri baban hanya to duk irin wannan yana da suna daga cikin waɗanda wato sali kanawa suke zazzagawa suke wa kanawa to su kuma zazzagawa suka ce dan Zaria
kanawa su kuma ya suke cewa zazzagawa
to shi ne zan faɗa yanzu suka ce dan Zaria mai nakiya da garma wato misali na turu kuma masu kaurin cinya kun girma da kaka kun ga uban wani kun ce naku kun ga uwar wani kun ce ta ku
duk
kuma da sai sun girma da kaka sannan kuma ba a ba ku amanar mata nau'o'in wasannin da wato sani ke tsakanin kanawa da kuma
ina ba a zazzaga amanar mata
eh ai suna zargi su kanawa suna zargin zazzagawa da har cewa ba amana tsakanin wato misali zazzagawa da mata to shine su kuma kana suke su ce musu kana su ce kana barayi kun siyar kun sace su kuma su ce ba a ba ku amanar mata to irin wannan haka yake faruwa tsakanin su
to shi wannan wasashin akan wuce gona da iri
wato ko da an wuce zaka ga kamar za a wuce amma ba a wucewa zaka ga har ma ta kai baga ana jan juna ana waye amma kamar za a yi wani abu to amma kasancewar an san cewa wasa ne to lafiya lokaci wucewa kuma ki ga za a sallama kuma a cikin nishadi yau za a sallama amma ba a cewa ana faɗa gaskiya ni yanda ta kai ba a faɗa ba a yi gaskiya ba su ba kawai duk sauran ma masu wasa tsakanin ko na sana'a ne ko kuma na jini ne ko kuma wato misali na masarauta ce za ki ga za a yi abu kamar ba a yi faɗa to in dai makaddara ba ke za abu kuma makaddara su amma in dai haka ne kawai to za ki ga dubu ya yi faɗa gaskiya
to har gobe tsakanin zazzaga da kanawa su waye iyayen gida
ai ba wanda zai ce tunda abu ne wanda yake da tarihi ko abu ne na tarihi shi ba Kano bai yadda ba cewa bazazzage ba wasu ne shi kuma bazazzage sai na shi kuma kullun cewa yake Bakano ba wasu ne amma ai yaro da ganin birni ya san yafi garin su
to
ai ba ma sai an ce Bakano wai ma wato misali gabe yake bazazzage ba ai ko da ma yanayi ma yanzu misali da a ce Zaria a Kano take ai da an samu filaye
sosai
da kuma Bakano wato misali ya mallaki Zaria ai da ana daukan fili ai da Kano sun yi daukan filaye so kuma haka ba kuma saboda gari ne gashi katin gari amma ga filaye duk a cikin gari mu ko nake duba ki gari saboda tsabar yalwa da kuma bunƙasa garin ku ji da fai ma yanzu babu su
babu
yawa sannan kuma idan kika duba ko a yanayi kana ganin Bakano ka san Bakano da kaga Bakano ka san Bakano ba zai yi idan mace ce yar Kano kana ganin ta ka san Bakano ce amma ba san zagiya ta shiga yayya ma sai yanda ta yi na kuda ɗakin mayya to kin ga irin wannan wato shine abin da yake faruwa amma gaskiya ba a yin fada ba a yin fada yadda abin yake gudana insha Allah yawa
in kuna san rawa da zango ku ce yayye in kuna san ku ganni zango ku ce ushe in kuna san ku samu rahama ku ce Allah
yi shirin namu kuma yanzu ga wakiliyar mu a Ghana Hawwa Abdul Karim Young Pioneer da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu kamar da ku sani Hawwa Abdul Karim Young Pioneer ne yau ina tare da bakuwar samu zamu dafa kafin dai mu gabatar da abinci na zamu dafa yau bari in bar ita da kanta ta kira mai sunanta
ya sunanki
sunana madam Saada
madam Saada so yau me za a dafa muna
okay na mun dafa simple jollof rice da maybe in kamar na fito program na son dai wani abin dafa mai gida na dai da yara na dai mu yi sau dai mu ci duwo is simple but is delicious
so me da me mutum ya kamata ya nemi sannan ya yi wanga simple jollof
okay simple jollof rice na muna need any rice at all shinkafa tin tomatoes mackerel albasa amu maggi carrots and green pepper
mackerel hausa ana kiran shi kifin gwangwani ko ba haka ba
yes
so na ake fara
okay farko dai mun yanka albasa mu amu mu carrots mu green pepper mu da shi mu daka tanko mu okay shi mu girka mai mu muka girka mai na farko shi mu soya albasa mu shi mu kara amu mu soya
amu wato tumatiri kin
yes tumatiri shi mu soya tumatiri sannan muka soya tumatiri na shi mu kawo tin tumatiri sannan mu kara
mu soya shi ya kai minutes na
let's say like 2 minutes you dey na rike don dey kadan dey na mu da fa dey do yanzu gon one of the wiki mu kare shi mu sa tankon da muka daka green one din nan muka soya shi na for like 2 minutes then we just add our macro muka add macro yes shi mu kare maggi din ciki sai muka kare maggi din ciki muka kare shi mu zuba carrots mu da green pepper mu so for 5 minutes there shi mu kare ruwa muka kare ruwa shi mu add gishiri shi sa gishiri shi mu bar shi yi tafasa in yi tafasa shi mu sa shinkafa mu mu rufe so let's leave it like 25 minutes lokaci na dana da kiyara na musu wanka kamin mu zo no food is ready to serve
food is ready to serve
simple jollof rice.
Da
me yake
ci shi
kenan kawai. Inda da idan kwanta da hankalin mai gida na da in yi simple jollof rice nan shi neme whipping cream. Whipping cream nan shi any brand at all kake so na sa
shi. Yeah, whipping cream.
Milk ni amma da nono ni amma an kara ada preservative chicken da ake steal wa. Shi nan da kin sai whipping cream nan muna da powder muna da liquid. Dey powder one na yake sai nikin doki 2 cups of powder one nan ki ka sa cikin mixing bowl ɗinki shiki doki chilled water 1 cup ɗin ya kare shiki sa machine ɗinki buga na dai ice cream ne na kawai
shika ajiye
shi da ice cream ɗin shi sa mun gida na yace ne kare na shi ice cream ɗin kuma ya freeze shi da wannan shi kuma da kuma soyayya
to da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da wadda ta daidaita mana sauci kuma ta hada shirin baki ɗansa wato Fiona Wamai da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya